أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Juma'a 22 da watan Sha'ban shekara ta 1446 Hijriya wanda ya zo daidai da 21 da watan 2 shekara ta 2025 Miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 175 muna cikin Kitabul Amal fi Salah kitabin inda yake bayanin aiki cikin sallah zan mu tashi babu na shidda babu marraja al-qahara fi salatihi aw taqaddama bi amrin yanzilu bihi shine koko annabiyar ne to annabiyar ne kenan zan mu tashi babu tasfiqu lin-nisa babu annabiyar afwan babin da al-Imam al-Bukhari ke cewa babu tasfiqu lin-nisa kai kayan mu karanta akwai fa'ida a cikin wannan littafi da wani bahasi da ake ce da wani malami ta'assurul Imam al-Bukhari fi tarajimihi bil Imam Shafi'i fi kitabihi al-Umm a cikin wannan bahasin na akwai fa'ida da ya kawo wanda malamai da ma suna ambata a cikin bayani akan al-Imam al-Bukhari shin al-Imam al-Bukhari mun san dai bayan ulama al-mazahib yazo sai al-Imam Malik al-Imam Shafi'i da su al-Imam Abu Hanifa duka bayan su yazo dalibin daliban su ne ma to mas'alar da yake tattauna shin Bukhari a cikin littafin shi dan wace mazhaba ne wace mazhaba yake to wannan mas'ala yace kafin magana gami da ita takaicewa gami da mazhabin al-Imam al-Bukhari akan fiqhu cikin fiqhu wace mazhaba yake malamai suna da maganganu guda uku na farko cewa yana daga cikin malaman Hanbaliya Ibn Abi Ya'la cikin littafin shi Tabaqatul Hanabila ya ambaci al-Imam al-Bukhari Ibn al-Qayyim cikin littafin shi Ilamul Muwaqqi'in saboda shi ma dan Hanbaliya ne ya bayyana cewa da Bukhari da Muslim da Abu Dauda suna daga cikin ƴan Hanbaliya wannan wanda suka tahi akan wannan magana cewa ƴan Hanbaliya ne su wance ƴan Hanbaliya ne su sa suke jan shi suna da'awa cewa nasu ne Al-Qawlu Sani magana ta biyu annahu min Shafi'iyya wanda suka tahi cewa cikin Shafi'iyya yake dan Shafi'iyya ne Tajiddin Subki ya ambace shi cikin Tabaqatul Shafi'iyyatul Kubra ya kawo al-Imam al-Bukhari wanda Saddiq Hasan Khan yana ambata shi cikin manyan malaman Shafi'iyya a lokacin da yake kawo malaman Shafi'iyya yace wa amma sinfu sani man talahu min al-a'imma Shafi'i amma yace wasu wanda suka zo daga cikin kashi biyu na manyan malamai cikin Shafi'iyya daga ciki akwai Muhammad ibn Idris Abu Hatim Ar-Razi da Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari kaga kyarara a cikin nan Abjadul Ulum ya ambace shi yace amma Sinfusa Ibn Hajar Al-Asqalani yake cewa innal Bukhari fi jami'i ma yurduhu min tafsiril garibi Bukhari abinda di yake kawa cikin Sahihul Bukhari na fassara kalmar hadisi inna ma yanquluhu an ahli zalika al-fann yana ciro shi ne daga wannan malaman wannan fannin kama Abi Ubaida da su Nadhr ibn Shumayl da al-Imam al-Farra dukkan fassarar kalma da Bukhari zai ta garibul hadis Bukhari yana ciro ta ne yana amso ta ne daga wannan malaman kowane fanni yana maida musu zuwa gare su wa gairihim da wasansu yace amma mubahasa al-fiqhiyya amma wajen bangaren bincike na fiqhu galibin abin da yake kawowa daga al-Imam Shafi'i ne da Abu Ubayd da makamantansu haka Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari magana ta uku kan cewa meye mazhabin Bukhari annahu mujtahidun mustaqil cewa mujtahidi ne mai zaman kanshi babu wanda yake bi fa jama'a fiqhul madaris al-ijtihadiyya ya tattara dukkan madaris na fiqhu na ijtihadi na zamanin shi wanda wannan ya bashi damar yayi istiqlali mai zaman cin gashin kanshi yake a cikin littafin shi al-Jami'u Sahih balle ma a cikin lokaci ne wanda an sandare akan bibiyan mazhabi bar ma sun kasance suna kawo hujja suna mu akan wanda ya muwafaka da su ko ya dace musu kenan kaga al-Imam al-Bukhari kasancewar shi mujtahidi ne mutlaq mustaqil ijtihadin shi yake gina a kaman kanshi babu mazhabin da yake bi a wannan ra'ayin Ibn Taymiyyah yake cewa amma al-Bukhari wa Abu Dawud fa imamani fil qihu min ahli al-ijtihadi amma da Bukhari da Abu Dawuda ba mazhabin kowa suke ba manyan limammai ne cikin ijtihadi Muhammad Anwar Al-Kashmiri yake cewa innal Bukhari indi salaka masalakal ijtihadi Bukhari ya shiga cikin masalakin ijtihadi walam yuqallid ahadan fi kitabihi bai taqalidin kowa ba cikin littafin shi bal hakama bima hakama bi fahamahu yana hukunci da abin da fahimta shi tabbashi kuma ya kasance galibin ikhtiyaratul bukhari akwai bahasi da akai ikhtiyaratul imam al-bukhari al-fiqhiyya magister ce ko doctorate ina taba karanta shi yake cewa abin bar natijar da aka samu galibin abin da ga bukhari ya tahi akai shine mafi daidai shine mafi sawab kuskuren inda za a ce kuskure abin da ba shi bane rajih a cikin shi bai wuce kilgo ba wanda wannan ra'ayin na uku shine mafi inganci shine mafi daidai to sai dai yana daga cikin malaman da an yi sabani wajen a wani mazhaba suke saboda kwarewa da sanin ya kamata babu ma wanda zai iya gane cewa wace mazhaba suke kuma suna da rubutu kuma suna da littattafai wanda har suna bayani akan ahkam na fiqh amma dan saboda annaqadun nazih suka sifanta da shi koda zasu yi raddi ga wanda yake ya saba musu raddi ne na cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali wanda ake ma raddin ma ba zai gane da shi ake ba shi yasa a cikin babe zaka ga yana kulla babe babun fi kaza yana nihin raddi ga wasu to haka nan ibnu dulun Allah mashi rahama yana da littafi guda dai malaman da an yi sabani wajen wace mazhaba ma suke ana nasaba su zuwa kowa yana jan su to magana mafi inganci dai mujtahidi ne mustaqil ba mazhabar da yake bi al-Imam al-Bukhari al-Jami' as-Sahih babu tasfiqu lin-nisa baban dake bayanin at-tasfiqu lin-nisa yin tabi ga mata a cikin sallah ma'ana duka cikin al-amal fi salah ne yake aiki a cikin sallah hadisi na 1203 al-Imam al-Bukhari ke cewa hadathana Ali ibn Abdullah hadathana Sufyan hadathana Zuhri an Abi Salma an Abi Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa at-tasbihu lirijali cikin sallah tasbihi na maza ne wa tasfiqu lin-nisa shi kuma tahi to abunnan tabi na mata ne anan gurin abinda yake ne wa ka'anna man an-nisa min at-tasbihi li annaha ma'muratun bi khafdi sautiha fi salati nan ya kawo abunnan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa tana yiwa ya kasance abinda yasa Annabi ya hana mace a ce tayi tasbihi cikin sallah in wani abu ya zo hadisin yana da karin wata magana cewa man nabahu amrun fi salati fa tasbihu lirijali wa tasfiqu lin-nisa wanda wani abu ya faru a cikin sallah ba haka ba kawai ana zamna ba dalili wani abu ya faru an buƙaci ayi wata sanarwa ko wani abu to tasbihi na maza ne tabi na mata ne nan gurin yace tana yiwa inji Hafiz Ibn Hajar dalilin da yasa aka hana saboda mace an umarce ta ne a cikin ko ina ta kasance muryar ta a sassauce take saboda gudun fitinuwa da muryar ta to mana ar-rijal min at-tasfiq kuma sai aka hana maza su su yi tabili annahu min sha'anin nisa saboda aiki ne na mata kamanceceniya da mata ne an rawaito daga Malik da wani shi cewa at-tasfiq lin-nisa huwa min sha'anihinna fi ghairi salah yana nihin sha'ani ne na mata a cikin wajen sallah yana nihin zargin shi ne ma ake bai kamata ba aiki da shi cikin sallah wannan fasara hadisin al-Imam Malik ya mushi cewa annabi da yace at-tasbihu lirijal tasbihi na maza ne tabi na mata ne ma'ana tabi na mata ne zargin shi ne ma ake ba ana nihin ba cewa su yi tabi a cikin sallah kenan shi yasa al-Imam Malik da ya mushi wannan fasara sai ya hana tabi a cikin sallah shi a mazhabin shi da mace da namiji duka tabi wannan tasbihi zasu yi idan wani abu ya faru cikin sallah sai fassara hadisin nan cewa zargi ne ma ake ba ana ba su izini bane akan cewa su yi wa kad kamal ijma' yake cewa ijma'i yayi tsaye ala anna sunnatar rajul cewa sunna ta namiji inji ibn al-mulakin idza nabahu shay'un fi salatihi idan wani abu ya zo mishi cikin sallah shine at-tasbihu shine yayi tasbihi sun yi sabani wajen mata su kuma menene sunnar su idan wani abu ya zo fa zahaba ta'ifa ila anna tusaffi wazu jama'a suka tai akan cewa mace ita tabi za ta yi shine zahirin hadisi wanda kuma shine ra'ayin al-Imam an-Nakhai da al-Imam al-Auza'i da Shafi'i da Ahmad da Ishaqa da Abu Saur a wata riwaya ta Malik shi ma ya tai akan haka wanda Ibn Sha'ban cikin daliban shi yake kaitota yan mazhabin shi yace abinda yasa aka hana mace ta kasance saboda sautai ta tasbihi saboda sautin ta fitina ne wali hadha min atmin al-azan shi yasa aka hana mace kiran sallah wal iqama da ta da iqama والجهر بالقراءة في الصلاة دبينا كراتو بينا واسو سيئة كن صلى سبب دقودوم فتنة سوتنتا وترجم له البخاري قريبا بخاري أي ترجمة أنا كسا باتارد جمع من سفق جاهل من الرجال في صلاة لم تفزر صلاته وانده يتابي زم تربابا وانده يتابي أتكين صلى شنمجني كما تارد من توا صلى شبا تباتبا وانده حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى زي كاوش سيبابنا غبنا شدكم بابنا شدة koya hadisi guda ana 1204 yake cewa haddasana yahaya akhbarna waqi'u an sufyan an abi hazim an sahal ibn sa'd qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirijali wat-tasfiqu lin-nisa yace tasbihi na mazani tabi kuma na mata ne nafsun hadisin ne da gabata illa iyaka hanya ce ta sha bambam shi sa al-imam al-bukhari ya kawo shi babe na shidda al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu man raja'a al-qahara fi salatihi aw taqaddama bi amrin yanzil bihi baban dake bayanin wanda ya koma da baya cikin sallar shi yayi da baya cikin sallah ko kuma yayi gaba saboda wani abu da ya sabko cikin sallah da wani abu da ya faru cikin sallah ba haka ba kawai dan ganin dama wani abu ya faru cikin sallah sai yayi da baya ko yayi gaba kadan yace rawahu sahal ibn sa'd anin nabi sallallahu alaihi wasallam sahal ibn sa'd ya rawaito wannan abun daga annabi alayhi salatu wassalam abinda bukhari yake ni shine hadisin da ya wuce nan a kusa farafa a abubakar ya dai abubakar sai ya daga hannun shi ko mun gani cewa tsari na salo na rubutu na bahasi na rubuta littafi ba a buƙatar tikrari shi yasa bukhari bai karara hadisi in yana kusa dai maka ishara kawai sai ko ya ambace shi cikin bukharin ko nan gaba ko can baya sai dai maka ishara gare shi zaka san wani hadisin yake ni wannan da yake kawo mana cewa rawahu sahal ibn sa'd anin nabi sallallahu alaihi wasallam kawai sahal ibn sa'd ya rawaito wannan daga annabi alaihi salatu wasallam shine hadisin da ya wuce nan baya a can inda yake cewa farafa abubakar yadayhi fahamidallah summa raja'a al-qahqahara sannan sai koma da baya kaga mun wuce hadisin amma hadan shi da yake cewa au taqaddama fa huwa ma'khuz min al-hadisi aidan shi ma dai kalkashin nafsun hadisin aka dauko shi wazalika anna nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa fi safil awwali nan dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sahun harko bayan abubakar akan nihin cewa shi zai zama a matsayin mamu fa famtana abubakar sai abubakar yake a haka nan yake ya zama liman to sai annabi ya wuce gaba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahun harko ya wuce gaba tahiyya ce a cikin sallah bayan kuma cikin sallah bayan ya riga ya tada a matsayin mamu kuma ya wuce gaba wa raja abubakar kenan anan gurin sai aka dauki annabi alaihi salatu wasalam hukuncin ana iya yin gaba sai aka dauke shi a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya yin da baya kuma aka dauke shi a aikin abubakar kenan shine yasa ya ce au taqaddama bi amrin yanzil bihi ko yayi da baya ko kuma yayi gaba saboda wani abu da ya faru yin gaba shine a cikin aikin annabi alaihi salatu wasalam yace wa raja abubakar muqifi ila wa yahtamil an yakuna almar bi hadith sa'al ma sahal ma taqaddama min salatihi sallallahu alal minbari tana yiwa kuma ya kasance bukhari yana nin hadisin sahal kin wanda ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan minbari kuma ya sabko da baya sai da yayi sujjada akan asalin minbari shi ma yana iya kasancewa wannan hadisin yake ni ko kuma su duka biƙin dan duka sahal kin ya abun nan ya rawaito shi hadisi na 1205 al-imam al-bukhari ke ce haddasana bishr ibn muhammad akhbarana ubaidullah ibn yunus akhbarana ubaidullah ke kala yunus kala az-zuhri akhbarani anas ibn malik anna al-muslimina bainama hum fil fajr yace muslimi wani lokaci suna cikin sallar asuba yawmal isnin ranar litinin wa abubakar yusalli bihim abubakar yana sallah tare da su fa faja'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya fado musu gamsake kada ka shafa sidra hujrati aisha radiyallahu anha ya bude abun nan marhi na kohar aisha fa nazara ilaihim sai ya kalle su wahum sufufun suna sahu shi yana kwance ma'ana lokacin da yake kwance cikin kwancin shi na rishin lahiya fatabasama ya dhaku sai annabi ya yi dariya da mulmushi fa nakasa abubakar ala akibai sai abubakar ya yi da baya akan diga rigin shi wazanna yayi zatan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu an yakhruja ila salah cewa annabi alaihi salatu wassalam yana nihin ya fito sallah ne abubakar sai yayi da baya wa hammal muslimuna an yaftatinu fi salatihim farahan bin nabi sallallahu alaihi wasallam hina ra'u sai musulmi suka so su hutuna a cikin sallar su bata ta ma don horin cikin cewa yau gashi har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu me yasa yana cikin tsananin cutar ta yi tsanani wanda he an daga he an kwantar da to kuma suka ga suna cikin sallah ya bude labule ya leko kenan suka yi tunanin kowa horin cikin cewa Annabi har ya samu tashi alaihi salatu wassalam sun so su bata sallah ma don horin ciki fa ashara bi yadihi an ittamu sai Annabi ya musu nuni da hannun shi cewa ku cika sallar ku summa dakhala dariyar can da yayi suka ce horin ciki ne ta kasancewar ashe ko ya bar duniya wannan sunna ta tsaye da sallah da jami'i zata ci gaba ga Abu Bakar ya ja su suna yin sallah summa dakhala al-hujra sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin dakin shi wa arkha sitra ya rihe sitra shi ma'ana ya rihe labule subutu fi zalika al-yawm aran nan yar rasu in kaga hutawa da leko su hutawa ce ma ta bankwana ba ta an warke bace suka yi horin cikin cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya hutu وفيه اتكن وانا حديث انجي ابن الملكين ان تقدم وتأخر لما ينزل بالمسلي جائز تيوا متن يي غبا كدان كو يي با yana cikin sallah saboda wani abu da ya faru babu lahi a cikin sallah halaka ne a cikin shi kuma akwai tafsir li hadisi Abu Bakar an fassara mana hadisin Abu Bakar cewa zalikallahu hirsan wala ta'ud Allah kara muka kwadai kada ka maimaita anna zalika la ta'ud cewa kakka koma anna salatika la tazuka cewa sallaka bata wadatar maka da Annabi bai umarce shi ba haka yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi da sakewa ba illa farqa baina mashil qa'im dan ba bambanci tsakanin wanda yake tsaye yayi tahiyya kamar da ke cikin hadisin nan da wanda yana cikin ruku'u ne yayi tahiyya kamar da cikin hadisin Abi Bakara falan malam tantake salatu sidiq yayin da sallar Abu Bakar bata warware ba saboda yayi gaba ko yayi baya sai aka sani cewa shi ma wanda ke cikin ruku'u dan yayi haka nan sallar shi bata baci matukar ba mai tsawo bane yar tahiyya karama وفيه اتكين شي akwai jawaz mukhadabatu man laysa fi salatin liman huwa fi salah akwai halaccin wanda ba cikin sallah yake ba yamma wanda yake cikin sallah magana in bukata ta kama wa jawaz istima'il musalli ila ma yukhbiruhu bihi man laysa fi salati kuma ya halitta kai mai sallar ka saurari wanda ke wajen sallar labarin da yake baka yace baka gani ba nan Annabi alayhi salatu wasalam nuni yan musa da hannu cewa atimmu salatakum ku cika sallarku kuma suka ji suka saurara da wannan magana tashi suka yi hukunci suka cika sallar tashi kuma bai cutar da su ba da a ce ba za a ma mai sallah magana ya saurara ba suna cikin sallah Annabi bai ce musu ba ku cika sallarku magana da bukata ta kama ake ni ba hira ba ta duniya shi yasa mai ahadari mai yake cewa man ansata li mutahaddisin wanda yayi shiru saboda me zance babu komai falashiya alaihi babu komai a gare shi ba kabul babu adi qala ibnu battal yake cewa huwa qaulu malik ita ce magana al-imam malik mai da kawo shi a sharhin sahih al-bukhari sai babe na bakwai al-imam al-bukhari yake cewa babun izadatul ummu waladaha fi salah baban dake bayanin idan ma'aihiya ta kira danta tana ciki yana cikin sallah hadisi na 1206 al-imam al-bukhari yake cewa qala laysa yake cewa haddathani ja'far an abdurrahman ibn hurmuz qala abu huraira qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na da timra'atun bin ha wata mace ta kira danta wa hu fi sawma'atin yana cikin wani dan kejin shi qala tace ya juraish irin yar bukka karama da ake yi bata wuce shigan mutun daya ba tace sawma'a qala take cewa ya juraish ya kai juraish qala yake cewa allahumma ummi wa salati ya allah sallata uwata ko sallata wa zan karba mu qala sai tace ya juraij ya kai juraij qala ce allahumma ummi wa salati ya maimaita qala dai take ce ya juraij qala allahumma ummi wa salati qala sai tace la yamutu juraij hatta yanzura ila wajhil mayamis juraij ba zai mutu ba sai ya kalli huskar karoyi nan gurin mata ce ta mushi ta ji ranta ya baci ta yi ta kiran shi ta ji shiru ya ki amsawa inda yayi sa'ab bata ce ba he ka hutuni da karoyi tace kawai kallon huskar karoyi wa kana ta'wila sawma'atihi ra'iyatun sai ya kasance a cikin wannan bukkar tashi akwai wata makiyayya tana zuwa tar alganam tana kiwon tumakai fa walada sai ta aihu faqila laha sai aka ce min man hazal walad wannan dan nawa ne ne qala tace min juraij daga juraij ne ma'ana juraij ne mata cikin shi nazala min sawma'atihi sai sabko daga wannan bukkar tashi qala juraij yace aina hazi lati tazamu anna waladaha ina wannan wadda take take rai cewa anna waladaha li cewa dan wannan da aka mata dana ne kala sai ce ya babu usman abuka yace ya kai dan jinjiri waye babanka kala sai ce ra'il ganan mai kiwon tumakai nan ya takaice dogon hadisin ne al-Imam al-Bukhari ya kashi a takaice ina a takaice dai sai kasance wannan yaron jinjiri yayi magana a cikin magoyin shi ya kubutar da shi Jurayj cewa ba shi bane wani makiyayin tumakai ne yan mata ciki ba shi ba kuma wannan zai zamana addu'ar uwar ta kama shi amma kuma ya huta lahiya din da shi yayi ne ba dan wulakanta ma'aihiye shi ba dan kasancewar yana cikin sallah nan gurin wa bi khaddid dimyadi al-imam yake cewa yazo da rubutu na al-imam dimyadi akan hashiya ta asali yace Lays ibn Sa'd ya rawaito daga Yazid ibn Haushab daga baban shi yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa law kana Jurayj ar-rahib faqihan aliman la alima anna ijabata ummihi khairu min ibadati rabbih azza wa jalla da a ce Jurayj malami ne da ya san cewa ya kamata ya amsa ma uwar shi sama da sallan nafila da yake yi yace mai yuwa Haushab wannan shine Ibn Dakhma al-Himyari kenan wannan riwayat kyara ta nuna cewa an fifita ya amsa ma ma'aihiye shi kuma irin masu ibada ne kawai ga yawan sallah ga yawan azumi amma ba malami bane abid ne a cikin wannan bani Isra'ila an yi samun su masu yawan bauta amma kuma bisa jahilci Shaykhan sun roto mun gani can hadisin can wanda ya tambaya cewa ya kashe mutum wajen nawa ya kashe mutum 100 ba daya yaje da ya tambaya jahili ne tambaya amma da yawan ibada saboda wannan su da ma sun yi turanfan jahilai wanda gashi ga yawan ibada ga yawan rike tabiji masallaci bai kubuce mishi duk inda basu san shi ba to zai su dauka cewa kawai malami ne duk mas'ala ta taso sun zabura su ce su tambaya shi kuma sai ga da kumya a ce da wannan katan gemin da wannan katan tabijin in ki ba da amsa kawai sai ba da amsa da jahilci suna da yawa cikin banu Isra'il Shaykhan Bukhari da Muslim sun huto yake cewa lam yatakallam fil mahdi illa salasatun ba busi bazance a cikin mayahin goyo sai guda uku Isa ibn Maryam da sahibu Jurayj yace kana abidan mai yawan bauta ne kaga ba masani bane fa atatu ummuhu wa sallima aihe shi tazo mishi yana sallah na daya da biyu har ya kai zuwa ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin dogon hadisin nan gurin yace al hadisu dalun hadisin yana nuni ala annahu lam yakun lil kalam fi salati mamnu'an fi shari'ati Jurayj cewa ashe zance cikin sallah a shari'ar Jurayj ba a hana ba falan malami ati min ijabati ha yayin da bai amsa ma ma'aihiye shi ba sai ya zamana abu ne ya aikata wanda halaka ne usijiba da atumi fihi aka amsa addu'ar ma'aihiye shi game da wannan rishin amsawa da yayi ma'ana a cikin shari'ar shi mun fahimci cewa an yi istinbadin cewa ashe yin zance cikin sallah amsawa cikin sallah a shari'ar shi ba a hana ba da a ce an hana ba za a kama shi da lahi ba har a amsa mata addu'a ta akan muguwar addu'ar da ta mishi to mu ma yace shi yasa a farkon shari'ar musulunci yin zance cikin sallah ai halaka ne sai da aka sabko qumullahi qanitin kamar yadda zai zo a cikin sahih bukhari daga hadisin mu'alla yace na kasance ina cikin abin nan cikin masallaci sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni ban amsa mishi ba nace ya ma'aikin Allah da na gama nace ya ma'aikin Allah ai sallah ce nake yace alam yaqulillahi shin Allah bai ce ba isajibu lillahi wa li rasuli idza da'akum lima yuhikum shin Allah bai ce ba ku amsa ma Allah da manzon shi in sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku rayuwa ta zuci ha ganin shi ma an zarge shi akan cewa bai amsa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah yace wala yujuzu an yubiha shar'u tarkul ijaba illa waqti ibahatil kalam fi salah kaga anan gurin lokacin ya halitta ai zance cikin sallah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarge shi yayin kuma da aka shahi zance cikin sallah anan gurin yace lil musalli izaratu aw ghayriha an yaqda salatahu bi halitta ba ga mutun yana cikin sallah idan ma'aihiya ko wani ya kira shi ya yanke sallah dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga abokin halitta wajen saba ma Allah kaga nan gurin kamar yadda muka gani a usulul fiqh mun gani ka'ida ce usuliya cewa shar'u man qablana shar'u lana ma lam tadulla shari'atuna ala naskhi shari'a wanda suke gabanin mu shari'a ce gare mu matakar ba a samu ba abin da yayi nunin cewa an shahe shi a shari'a mu kaga wannan abin na Jurayj na yin magana ce ya amsa cikin sallah yayi magana a shari'ar sa haka ne amma mu an shahe shi a shari'a mu a farkon shari'ar ta mu ya halitta amma daga baya aka shahe shi yace haƙin Allah madaukin sarki shi ake gabatarwa game da haƙin uwaye shi ya hi cancanta har sai ka ƙare sai dai malamai sun so in hakan in ta faru sallar ka sassauta ta kai gaugawa ka ida ta ka amsa ma ma'aifin wa sarraha sahabuna malaman hanafiya hanbu wannan shafi'iyya sun ta hikan cewa min khasa'is sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam lauda insana huwa fi salati wajabat alaihi wala tabdul idan ya kasance ku annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi khususiyye shi ne in ya kirayo wani cikin sallah wajibi ne ya amsa mishi kuma sallar shi bata yanke ba shi yasa ya abun nan ya zargi wancan sahabin cewa me yasa baka amsa mana ba har ya kawo mishi aya wa haka ruyani ya kawo cikin litafin shi al-bahar nau'i guda magana guda uku wajen amsa ma ɗaya daga cikin ma'aifa asahuha mafi inganci cewa la tajibul ijaba amsa ba ta zama wajibi ba magana ta bi cewa tajibu wa tabdul wajibi ne ka amsa sallar kuma ta baci na uku tajibu wa la tabdul wajibi ne kuma sallar ba ta baci ba yace zahirin magana shine rishin wajibi in sallar ta kasance ta farilla ce kuma lokaci yayi kunci haka nan koda lokaci bai yi kunci ba in sallar farilla ce dan ita daga an fara ta wajibi ne a ida sata sabani ga imam yace wa in kana nafila idan ku nafila ce sai ya amsa ma uwayen shi in ya san cewa zasu cutu in ya ki amsa musu amma in ya san sun san tana cikin sallah yayi wata ishara da zasu gane cewa yana cikin sallah babu lahi wannan shine idlaqin Abdul Malik al-Maliki cewa ijabatul ummu fi nafila afdal amsa ma ma'ahiya cikin sallar nafila shi yayi farala yayi kiyasan shi akan cewa amsa mata yahi dacewa a ce ka ci gaba da sallar nafilan nan qadi abul wali cikin qissar zuriya dai nake cewa hukumul ijaba muqtasim bi shar'i a amsa a cikin ana cikin sallah a kira ka ka amsa wannan khususiyya ce ta annabi alayhi salatu wassalam wa annahu fil farida koda cikin farilla ne in annabi ne sallallahu alaihi wasallam yayi kira shi wajibi ne a yanke ta a amsa mishi na gaba allahumma ummi wa salati da yake cewa ya allah ma'ahiyata ko sallata innama sa'ala an yulqa fi qalbi da afdal nan gurin dan bai da sani ne sai yake tambaya yake roƙon allah ya mishi ilhamin abin da yake shine farilla ya dacewa wa yahmiluhu ala awl al-amrayn bihi a dora shi akan abin da yake dacewa a cikin wannan mas'ala sai aka dora shi akan cewa ya lazumci kiyaye haƙin allah madaukin sarki game da haƙin ma'ahiyar shi wa qarimu kin yakunu juraij an-nabiyyan tana iya wa ya kasancewa juraij an-nabi ne li'annahu kana fi zamanin yumkin fihi an-nubuwa yana cikin zamanin da zai kasance ne annabta ne wannan magana ce wanda mu ga wanda suka fade ta ba nasaba mu shi cewa annabi ne wa fil hadis a cikin hadisin yace akwai dilala ala anna man akhadha bi shidda fi umur al-ibadat kana afdal cewa wanda yayi riko da abu mai tsanani cikin sha'anin ibada ya hida cewa a gare shi in ya san yana da ikon hakan kin Juraij kaga ya roki Allah ya bashi lazumta a cikin sallar shi ya ci gaba da sallar shi ya fifita shi akan amsa ma ma'aihiyar shi Allah ya mishi ukuba akan rishin amsa ma ma'aihiyar shine ai dalilin addu'a wannan ma'aihiyar shi da tayi sannan sai ga cewa ya amincewa game da ya zabi biyayya ga mahalicin shi da munajati da ubangijin shi da lazumta khushu'i na cikin sallah sama da abun nan sama da sallar amsa ma ma'aihiyar da zai yi to kuma dalilin wannan da ya riko sai Allah ya kawo mishi mahuta dan jinjirin ya amsa mishi a cikin wannan cewa ya wanke shi a cikin abun ga fa in qulta idan kace kaifa qala man abuka wa zani la yalhaqu bihi alwalad anan gurin da kai iskali me yasa ya akai yace ya babu man abuka ya kai jinjiri wane ne ma'aihinka kuma alhali zina ce akai ya akai yace mishi ma'aihinka wane ne ma'aihinka wane ne ma'aihinka Juraij ya nasaba ma wannan dan ma'aihin ga ma'aihin shi kuma alhali na zinan fal jawabu anan gurin sai mu ce imma an yakunu lahiqan fi shar'in tana yuwa ya kasance a shari'a su ana ilhaqin dan zina aw al murad ko kuma ya kasance na mimma iman anta waye lalata aka same ka wa sammahu aban majazan yi kira shi ubaka dan majazi ba dan haki na shari'a ba Qurtubi yake cewa wasu zasu yi tamassuki akan cewa inna zira yuharrimu kal halal zina tana haramtawa kamar halak saboda wannan hadisin a cikin mai da cikin wata ruwaya ta Ibn al-Qasim a cikin mudawwana da cikin muwatta anna zina la yuharrimu halalan zina batta haramta halak kamar da mai risala ya kawo zance kale yace wa istadallu bihi kuma ana da dalili da shi anna al-makhluqa min zina la tahillu al-izani bi ummihi anna al-makhluqa wanda aka aihe shi daga zina bai halitta ba lizani bi ummihi shi wannan yayi da yayi zina da ma'aihiyar shi wa huwa al-mashhur khilafa ibn majshun shine abin da yake dacewa sabanin ibn majshun ma'ana ba da za a nasaba mishi ba cewa dan shi ne wa fihi aidan a cikin kuma akwai cikin hadisin nan wuqu karamatul awliya akwai karama ta waliyai وهو قول جمهور أهل السنة وأن مجانا تيتا جمهور أهل السنة akwai wanda suka tahi akan cewa wasu mazhabin sabanin mu'tazila da wasu tahi cewa ba wata karama babu wata duk wata karama ƙarya ce akwai cikin firaq din nan addalla wanda suke inkarin samuwar wali ta kakawa daga annabawa sai bayan Allah babu wani wali war ulama wa kanu subali ba'dul ulama inkari ha wasu sun yi inkarin wali taka amma abinda za a musu zato suna ne ba sun yi inkarin asalin ta ba saboda ko a hankali akwai ta kuma ya auku cikin kitabu wa sunna da wasu da dama daga cikin wannan al'umma abubuwa da suka faru a gare su da yake nuna cewa waliye ne kuma abin ya faru ya abu babu shakku abinda suke inkarin wani da zai yi iddi'a'in ta yi da a wata laysa mawsufan bi shurudiha wanda bai cika sharadin wali takabba wa wala huwa ahlul laha kuma bai dace da ita ba asalin karama ba za a yi inkari wasu wanda ba waliyan bane suka yi inka suka yi abin ga inta inji ibn al-mulakin su ake ma inkari suka yi da awatta wa fihi a ciki akwai cewa anna karamatul awliya qad taqa'u bi ikhtiyarihim wa talabihim karama ta waliyai tana iya faruwa da kasancewar zabun su ko kuma da su suka nemi haka nan in sun shiga cikin kunci su roki Allah madaukin sarki ya bayyana kaza kaga nan gurin shi ya roka shi ya tambaya cewa yaro wane ne ma'aikinka wa huwa sahihi ita ce sahihiya a wajen malaman ilmul kalam daga cikin akwai wanda suka ce batta abkuwa idan su suka zaba cikin hadisin kuma akwai cewa annal karamat qad takunu bi khawariqil adat ala jami'i anwa'iha karama tana iya kasancewa da saba ma abubuwa na al'ada ta kowane bangare ta kowane fanni wasu sun yi da'awa cewa ta ke banta ne da amsa addu'a kawai ba ta wuce wannan ba to wannan kuskure ne ga wanda suka tai a haka yace bari karama tana tabbatuwa har ya kasance jariyani bi kalbil ayan wasu abubuwa su sauya su rikice game da ayar da suke a akasin haka mun gani a cikin abin a cikin safwa bare ne cikin azumi da dama daga cikin irin wa'annan mun ga gurgun wannan wanda ya nemi rufka na aikin haji su tayi da shi suka ta da fada su wasu tayiya da gurgu ya bata musu lokaci ya bata musu abin nan suna tahiya duk inda suka tsayaye sun ganshi a gaban su duk inda suka tsayaye sun gani inda suka je Ka'aba wajen dawafi su ganshi a gaban su duka wannan me yasa roƙon Allah yayi duk da shi gurgun ne Allah ya bashi wannan wa ihdaru shay'in min al-ma'dum wa nahawhu da ma wani abin da ya kasance babu shi su roki Allah madaukin sarki ya kawo musu abin da suke ake hujja da shi mun ga Maryam lokacin da ta dauki cikin Annabi Isa kaga ba annabiya bace waliya ce amma Allah madaukin sarki ya kawo mata kayan marmarin da a lokacin su babu su to wannan da shi ake hujja al-Imam al-Qurtubi ya kawo a tafsirin wannan aya da shi ake hujja cewa abkuwar karama ga waliyai kuma Allah yana iya ba su wani abin da babu shi ya halarto musu da shi ko kuma wani abu na cutarwa ya gusar musu da shi ya sha abkuwa da dama wanda wasu daga cikin Umar ma ya tabbata tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai har wanda ya zo bayan su ma'ana inkarin ta dai inkarin babin karama inkari ne bid'a ce wanda yana hudda mutun zuwa ga musulunci saboda ayoyi ne da hadisai tabbatattu mutun zai yi inkari he babe na gaba babe na tara ko na takwas ne ko babe na takwas yake cewa babu masahil hasa fi salah baban da ke bayanin shahi tsakuwa cikin sallah حديثي ندبو إلى دريبي دا بقوي يتي حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان أن يحيى أن أبي سلمة قال حدثني معيكب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب هل سوى سجد يتي تكين شأن متنن دا زي ديري تقصى قلن دا زي سجد يتي إن كنت فائلا فواهدا إن هر زكي إن تو كيسو لايا معنى كاجي زكي سجد kaga gurin da zaka yi da kai tsakon kwani ko da kai ta ciyawa ka goge haka ka az inda zaka aza goshin ka ka goge annabi sallallahu alaihi wasallam yace in har yin zaka yi to kai so daya ma'ana ba ka ci gaba da yi ba kai yayi yawa dama mun gani al'amalu fi salah yakunu yasirin ya kasance dan kadan al'amalu shine aka yi halitta wa fil muwadda a cikin muwadda daga abizar yace masahul hasa masa wahida shafa tsakuwa so daya ne a goge ta watarku ha khairu min umurin na'am amma mutun ya bari shi yahi alheri ayya tasaddaqu bihi ya hijaja an dabbobi kai sarka da shi haka sahanu ne yake fada da auza'i da wasunsu an yastadima wani kawo iktani ha kama zakarhu abdul wala shakka fil afu anil amal al qalil ba shakku cewa aiki dan kadan ana rangwame a gare shi ana rangwame ga aiki dan kadan a cikin abin nan kunna fankan mana ana gumin ya kai inda za a cikin kuma sa'izahiya shi ne. An rawaito daga wasu jama'a da dama cikin salaf sun kasance masahunal hasa suna shahi tsakkuwa li mawdu'u sujudi ma a gurin sujada su so daya wa karhu ma zada alaiha sun ki a dora sama da haka. An rawaito wannan daga Abdullah dan Mas'ud daga Abi Zar da Abi Huraira wa huwa qaulul Auza'i wal Kufi, magana ce ta al-Imam al-Auza'i da malaman Kufa. An rawaito daga Ibn Umar cewa idza ahwa li yasjuda, idan zai sunkuya yaje zuwa ga sujada masahal hasa mashan khafifan sai shahi tsakuwa shahiwa guda. Wa kana Malik la yara bi shay'in khafifinhu minhu ba'san, Malik yana ganin babu lahi idan goge tsakuwa kadan ce a cikin sallah ka shahi inda zaka kai goshinka, kamar yadda yake cikin annawadir wa ziyadat litahin malam mai risala. A nan gurin al-Imam Ibn Rushayd al-Fihri yake cewa tarjuma bil hasa wal matan allazi awrada fihi at-turab. A nan al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama kaga yayi kulla tarjuma cewa masahul hasa yace goge al-hasa sakonkwani al-hali ko cikin hadisin labsin shine at-turab aka kawo, at-turab aka kawo dan saboda ya nuna maka cewa da al-hasa da turab dukkan su daye ne fit taswiya marra, cewa so daya aka bada dama. Kuma ya yi nuni zuwa ga abin da ya zo cikin wani lafazi ta wata hanyar hadisin, an rawaito cewa al-hasa kamar yadda Muslim shi ya hudo ga wannan ki dan ya nuna maka al-Imam al-Bukhari. Kaga a cikin hadisin da ya kawo mana ambatan at-turab aka kawo, amma shi ya ce masahul hasa dan ya nuna maka cewa ruwayan ma da ta kawo al-hasa kin ta inganta a gare ni, koda ba ta cika sharadin al-Jami'u Sahih ban kawo ta ba duk da Muslim ya hudo ta. Kuma ya nuna maka cewa al-hasa da at-turab din duka abu ɗaya ne wajen bada damar abin gakin nasu, wajen bada damar goge su. Al-Imam an-Nawawi ya hakaito ijma'i akan cewa karahatul masahul hasa wa ghayru fi salaka, makaruhi ne goge tsakkuwa da waninta a cikin sallah, amma akwai nazari cikin maganar da ya kawo hay ijma'at na al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin shi na Sahihi Muslim. Malamai sun yi tahziri akan shi da inda zaga al-Imam an-Nawawi yana da tasahulanci wajen hikaye ijma'i, yace an yi ijma'i akan kaza to mas'aloli da dama da zai da'awar ijma'i ba ai ijma'i ba, akwai sabanin malamai a kalkashin shi, yasa malamai suke cewa ka shaidin ka da al-ijma'at na al-Imam an-Nawawi. Daga Malik ya ce lam yarba asan, babu lahi ai haka, ya kasance ya bulgul khabar, babu lahi ai haka nan kin. Wasu daga cikin zahiriya sun tahi akan cewa innahu haramun iza zada ala wahidatin li zahirun nahai, idan ka kara akan goge ka tsakkuwan nan sama da ɗaya ka aikata haram saboda zahirin hadisi. Wala mai faruk baina ma iza tawala, bisa bambance ba tsakanin a yanzu kai so daya ko kuma sai a gaba a raka'a ta farko kai, a raka'a ta biyu ma kai, duka wannan suka ce a sallah dai guda daya kawai dama ɗaya gare ka kana kara ta bi haramun ci. Sa al-Imam Ibn Hazm haka suka tai hadisin Abu Salih as-Samaki, idza sajarta fala tamsahi al-hasa, idan kai sujara kada ka goge tsakkuwa kasa, fa inna kullu hazatin tuhibbu an yusajjada alayha, kowace tsakkuwa tana so ayi sujada akan ta, in ka goge ta kenan ka hudda wanda zaka yi sujada akan ta, ka zabi wasu wanda zaka yi akan su, wanda su kuma su kansu suna tsakkuwa tana alfaharin a ce an yi sujada gare ta. Kaga nan ta'alili, an hudu ta'alili kyarara cewa ga dalilin da yasa ake so kar da ya zama na an abun nan an shahi. Babi na tara al-Imam al-Bukhari ke cewa babu basadu saubi fi salati lis-sujudi, babun da ke bayanin shimhuda tuha a cikin sallah dan mutun yayi sujada akai. Ka je zakai sujada bakka so kai kasa ko da wannan a ciki kana tsananin zahi, sai ka shimhuda tuha ka koma yahinka dan kai sujada a bisa. Hadisi na 1208 in ji al-Imam al-Bukhari, haddathana musaddad haddathana bishr haddathana garib an bakar ibn abdullah an anas ibn malik, daga anas dan yake cewa kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri, mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tsananin zahi. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina wajhahu min al-ardi, idan ɗayan mu bai samu damar ya shimhuda goshin shi akan kasa ba, basa da saubahu sai shimhuda tuhashi, fa sajada alai sai ya sujada akan ta. Wannan hadisin ya gabata a cikin babu sujudu ala sawu fi shiddatil harri a hadisi na 388, baban da ke bayanin sujada akan tuha cikin tsananin zahi. Wa kanu la yusalluna ala siyabi, busin sallah abu sa tuha illa inda darura, sai a wajen darura busu sujada, suna so su yi sujada akan kasa. Shi yasa mai ishmawu yace wa sujudu ala al-ardi afdalu, in sujada akan kasa shi yahi farala wa zalika anna sujudu fi salati mawdu'u khushu'in wa tawadu saboda sujada a cikin sallah shine guri na kaskantar da kai shine guri na tawadu fa in arzaka shi yasa aka ce yahi kusa gurin da mutun yahi kusanci ga Allah shine sujada me yasa dan saboda huska babu wani guri da yahi daraja a huska shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ma in za a yi ukuba ko zaka bugi wani kamare shi saboda huska mali haramun saboda huska Allah ya karamta ta ya mutunta ta to kuma duk da wannan sai yace a wajen ibada cikin sallah a durmiya ta a kasa saboda girmama shi to duk wanda yayi wannan karshe ne wajen tawadu'u da kaskantar da kai yace to wannan sai yasa ake so a yi ta a kasa kada a sa wani abu na jiji da kai wa hukuma an tabahu ma an batahu al-ard yace amma hukuncin abin da kasa ta bubbugo in ya kasance akan siffa shi ce ta asali kamar al-khumra da halasir kamar abun nan da ruma da tabarma da makamantansu to wannan hukuncin kasa suke babu karhanci a karkashin su amma abinda kasa ta bubbugo akan siffa shi ta asali kamar tuha ta abduga da kirtani mashhurin mazhabin malik cewa makaruhi ne a yi hede a cikin tsananin zahi ko cikin tsananin sanhi shi yasa da muka kawo magarancin ta mai ishmawu amma ibn maslama cikin malikiya shi ya halitta cewa a yi sujada akan tuha ta abduga da kattani saboda ita asalin halitta ce ba a sa wata wani juyi daban ba saboda hadisin wannan da aka ambata kuma shine kiyaye asali hakanan tsuro da ya fito na kasa da ciyawa da duk wani abun da ya fito a jikinta to wannan babu laifi mutun yayi sujada a bisan su dan saboda a jikin kasa suke anan suka fito wa amma tanafusu wa siyabus sufi amma matashin kai da tuhawa da ta kasance ta gashin dabbobi da ma makamantan wannan wanda ba kasa ta tsuntsuro su ba wannan makaruhi ne a yi sujada a bisan shi qab'an da ittifaqin malamai makaruhi ne ba kai haram ban kai sallar ka tayi amma da an hiso dai kai a kasa an hiso kai kamar ana sabil misal matala ce ko in plus ko babban matala ka ta da sallah kai ta a bisa sallar ka tayi sai dai an so kai a kasa saboda kauce ma rafahiyya yace wa hazal babu aidan wannan baban shi ma yana daga cikin al'amalul yasir fi salah huwa mujaz shi ma halaka ne saboda yana daga cikin lamurran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa idan tsananin zahi ne a yi jinkiri har sanhi ya shiga to haka nan min babu aula a ce mutum ya sa tuha babu na goma babu ma yuzu min al'amali fi salah baban da ke bayanin abinda ya halitta na aiki cikin sallah hadisi na 1209 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn maslama haddathana malik ka gani abdullah ibn maslama babban dalibin malik ne kuma ya kasance babban malamin al-imam al-bukhari ne shi yasa yake da ruwaya nan daga shi abdullah ibn maslama al-qanabi wanda mai a abu dauda ana yawan ambatan shi ya ba al-bukhari ka hadisi ya ba ma wannan abu dauda haka nan dukkan su daliban shi ne حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمى عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كيف كنت امد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم نا كسانتي انا ميكي قفاهوا نا cikin sallah wajen alqiblar annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli yana sallah fa iza sajada idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada ga mazani farafatu sai dan surkune ne in dage qafahuwa na fa iza qama idan yayi tsaye madartu ha sai maido qafata abinda yasa take haka saboda karamin daki ne bai isa ba yadda hazzarta koma wani kote ta bar mushi wannan gurin shi yayi sallar shi hadisi na 1210 al-imam yake cewa haddathana mahmud haddathana shababa haddathana shu'ba an muhammad ibn ziyad an abi hurayra ta an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla salatan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata sallah kala sai yake cewa inna shaytana arada li shaydan ya bujuro mini cikin sallata fashadda alayya liqda salata alayya sai tsananta mini dan yayyanke mini sallata yace fa amkana lillahi minhu Allah ya bani dama akan shi fazautuhu sai na takure sai na makure wuyan shi yace walaqad hamamtu nayi niya an usikahu ila sariyatin in darme shi a jikin wani gimshiki hatta yusbihu hatta tusbihu har ku kai asuba fatanzuru ilayhi ku ganshi da idan ku fa zakartu qawli sulaiman sai qawli sulaiman sai na tuna maganar annabin Allah sulaiman alaihi salam rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di ya Allah ka bani mulkin da wani ba zai same shi a baya na ba kuma Allah ya karba mishi faraddahu Allahu qasi'an sai Allah ya maida shaydan a matsayin tababbe bai samu abin da yake so ba nan gurin abin da hana annabi alaihi salatu wassalam ya rike shaydan ya darme shi har sahiya tai kowa ya ganshi dan saboda annabi Sulaiman shi yake da wannan dama darme shaydanu da Allah ya sakhare mishi su ya sa abin da ya ga dama to idan har annabi yayi haka nan to kuma addu'a annabi Sulaiman karbuwarta ta tashi daga aiki sai ya tuna wannan addu'a ta Annabi Sulaiman sai ya sake shi summa qala nadr ibn shumayl sannan nadr ibn shumayl ke tafa zuqtuhu bizali aka rubuta shi khanaqtuhu shine nan ma kore shi wa fada'tuhu akwai kuma ruwaya da ta zuwa fada'tuhu shi kuma na tunkude shi min qaulillahi ta'ala shi kuma daga hadar Allah ne cewa yau mai da'una ranar da yudfa'una ake tunkude su wa sawabu abin da yake daidai fada'tuhu na tunkude shi illa annahu kaza sai dai haka ya zo mana kare yace bi tashdidul ayn wa ta'i da ima aynun shadda da kuma ta'un ima mata shadda wannan an bato ne na kalmar wannan da aka samu sabani fa zu'tu ko kuma fa du'tuhu wannan wa mustahabbal ulama istakhaffal ulama min al-amal fi salah akhadhu lilbarbu daga cikin kaga wannan ayyuka abinda nan bukhari yake so mahalla shahiri cikin nan shine cewa ya halitta ayi wani dan aiki kadan a cikin sallah kaga kama sheidan da ai kokowa da shi cikin sallah wani aiki ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai itibarin shi ba cewa zai bata sallah wancan kuma na farko shi ma hadisin farko da har zai kama kafar ta gusata kuma in ta tashi ya maido duk sujada da zai ji ya kama kafar ta gusa duka wannan wani aiki ne wanda yake karami a cikin sallah to shine yake nihin cewa aiki karami cikin sallah ya halitta yace daga cikin abubuwan da malamai suka ga cewa yana da dama dan kadan ne ana iya yin shi akazil barghusi wal qamla mutun ya dauki kwalkwata ko kuma ya hudda kudan cizo a cikin sallah da tunkude wanda zai wuce da kuma nuni da waiwaye wanda yake kadan da huska ba da jikinka gaba daya ba wal mashil khafif da tahiya al kadan wa qatlul hayya wal aqrab wal kashi maciji da kunama mai ahdariya ga mana sharadin malam yastadbiru al qibla matkar baka ba al qibla baya ba aw yaksuru al amal ko aiki yayi yawa wa qad amara bihi mashari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni wannan duka idan mai sallah bai nihi wargi da wasa cikin sa ko wulakanta sallah sallah shi tayi babu lahi aikata su daga cikin wanda suka halitta kama kwarkwata a cikin sallah a hudda ta da ma a kashe ta malaman kufa da al-imam al-auza'i wa qad asaa abu yusuf yake cewa ya munana wanda har ya tsaya cikin sallah ya shiga kashe kwarkwata ya munana amma sallah shi tayi kad asa a ya muna na salatu ta amma sallar shi kuma ta cika anan gurin akwai ta fa'ida na taba karanta a cikin wani littafi mai kima mai daraja cikin littattawan sharhin hadisi ban da iya tuna wani littafi ne fa'idar ya bada shine cewa abin da yasa ake bada damar kashe ta dan saboda yadda ta a cikin ƙasa haramun ne yana cutarwa idan aka yadda kwalkwata a cikin ƙasa ita ce take komawa kunamar da in ta yi cizo dahin ta bai da magani sai lahira dahin ta duk kwalkwata an aka hudda ta aka nasa ta cikin ƙasa to kunama take koma kuma in ta koma kunama dahin da bai da ko na maciji ko na maciji bai kai shi ba haka malamai suka tabbatar yace wa kariha laysu qatluha lays ya hana kashe kwalkwata fil masjid cikin masallaci walau qatalaha lam yakun alai shaida a ce ya kashe ta babu lahi a gare shi malik yake cewa la yaqtuluha fil masjid kada ya kashe kwalkwata cikin masallaci kada ya gefa ta cikin masallaci wala yadfanuha fi salah kada kuma ya binne ta cikin abin nan cikin sallah bahawu yake cewa law haka barinu lam ikrada a ce zai susa jikin shi babu lahi haka nan daukan kwalkwata da gefa ta babu lahi a cikin sallah bayan ya kashe ta wai gefa warakasa fi qatl al aqrab fi salah wanda suka yi rangwame cewa ana iya kashe kunama cikin sallah akwai abdullahi dan umar da hasan da auza'i sun yi sabani cikin maganar malik wa shi kuma wani lokaci ya hana wani lokaci ya ce ana iya yi la ba asabi qatliha idza azatu babu lahi da kashe ta idan ta cutar da mutum yace sha'ani ne mai sauki haka nan da maciji da tsuntsu da za a geho wanda zai hudda shi in ya kasance duka ba aiki bane mai tsawo ya halitta a cikin sallah malamai sun halitta kashe kunama da maciji a cikin sallah sune malaman kufa da al-imam shafi'i da ahmad da ishaqa kuma sun ki kashe abin nan maciji cikin sallah wanda ya hana shine abin al-imam ibrahim an-nakhai kamar yadda yake cikin al-Awsat na Ibn al-Munzir an tambayi Malik an mani yamsuka anana farsihi fi salah wanda zai rike ragamar abun gakin shi dokin shi cikin sallah wala yatamakkana min wadihi bil adabi da damar ya azu hannun shi a ƙasa yace ina ganin babu lahi a cikin wannan kin kamar saboda gudun bako ne zai wuce ya shigo gari da dokin shi to ba zai kai wani guri ya darme ba kuma sallah zai yi to yana cikin sallah yana rike da ragama haka in ya je sujada da hannu ɗaya haka zai sujada al-Imam Malik yace babu lahi gami da wannan babu lahi tunda ba a ce ba za a ce mishi bai saki dukiyar shi ba a sace ta kuma ya ci gaba da sallah. Nan gurin zan mu takaita a wannan babu na 10 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki mana gafara inda an zakkara nan yawa ta shukran jisu ya nan gurin ƴan uwa ko ɗan sanarwa wani abu ne inda muna bar addu'a Allah madaukin sarki kamar yadda mu gan shi a cikin ilanin su Allah madaukin sarki ya tabbatar da shi mun gani cewa a cikin satin nan shugaban kasa ya hada wanda zai su yi wajen mutum 700 wanda zai su tattauna akan saki abin nan tsarin tahiyyar kasa ta kowane bangare kuma ba da damar ɗan kasa su sa bakin sa nan abu dai wanda an sani to jiya sun nasara santez din da aka yi bisa kan abubuwan shawarwarin da suka beka ma kwamitin gaba ɗaya suka yi talhisin abin da gaba ɗaya na kowane bangare bangaren tattalin arziki bangaren tahiyar da jagoranci bangaren shari'a bangaren komai abubuwa da dama ga sunan gurin an abun gikin su bangaren da ya burge mu a matsayin mu na musulmai kuma muke fatar Allah ya tabbatar da shi a cikin nan gurin akwai party wajen base suka ce application de la sharia islamique loi musulman suka ce integrer la sharia dans la constitution pour juger les crimes financiers et sociaux ayi kokarin sanya shari'ar musulunci cikin constitution fundin kasa na shari'a dan saboda magance duk wani abun nan duk wani gaf da za a yi na harkar kuɗi da harkar zamantakewa to kaga wannan idan ya tabbata saboda musulunci shi ya ba kowa haƙin shi kuma an gada a ce za a dabbaka shi Allah madaukin sarki zai tabbatar da kwanciyar hankali da arziki yadda ake tunani musulunci shine gatan mu shine koman mu inda a ce za a yi kokarin Allah madaukin sarki mu dabbaka mishi annabi a hadisi cewa la haddun yuqamu ala wajhil arabi haji ɗaya da za a tsaida a ban ƙasa yace ya hiye muku ai kwana 40 ana ruwa arzikin da Allah zai sabko muku wannan ta bangaren tattalin arziki haji ɗaya da za a tsaida na Allah madaukin sarki yadda su wannan kan mu yi tunanin wanda ya san sha'anin duniya da take tahiya kan mu yi tunanin cewa suna iya kokarin sa shari'ar musulunci dibkan wirasar 100 su sata har wani yanke hannu da haddin mazinaci wannan ba su isa ba san matin kare shi ba wannan turawa matsiyata ba su bari ko kusa ma zancan ma ba su bari aji ba baza su bari ayi ba to ba wannan ba wanda ake iyawa kin wanda ake iyawa duk da wancan ma ba a hudda tsammani ai da kadan kadan da tadarruji ake kaiwa ko ina da kadan kadan wannan kasar ta taba kadan an ga dadin abun wacce kasar ta taba kadan an ga dadin abun saboda musulunci ko ta bangaren tattalin arziki da nashi za a dauka a dabbaka da wallahi gwamnati da ta ga hanyar da za ta samu kuɗi yadda take tunani dan da musulunci ake dabbaka duk wani mai kuɗi wani ƙasa gwamnati za ta je ta amso zakka a wajen shi kaga babban masdar ne na ƙasa an samu hanyar kuɗi na tahiyyar da ƙasa ta hanyar halak ba ta hanyar sa duwan ba suna kwata kayan mutane ta haram ko kuma ɗan patent da sauransu to kaga wannan na harko na biyu suka ce aplique sitirkitemal la loi islamique contre les vols la corruption et les abus de pouvoir bangaren mulki da bangaren abun nan cin hanci duk wanda aka kama dabbaka min shari'a ta musulunci da bangaren sata duk wanda aka kama dabbaka min shari'a ta musulunci wanda wannan zai kawo sauki game da sace-sacen dukiya da ake yi kuma a na gaba formation juridique bangaren karantarwa na doka suka ce an sanye le droit musulman de la primaire ta karantar da shari'ar musulunci karantar da addinin musulunci tun daga primaire har zuwa marahil na karatu to kaga wannan aka dauke su ba karamin ci gaba bane aka dauki wannan shawarwarin muna fatan Allah madaukin sarki ya sa a dauke su kuma Allah ya sa a dabbaka su Allah ya yassare gabaki daya.